music at houseofsongs.com.
Hilang hilang, wajar terhilang, hilang hilang, hilang semua yang sana tak dalami. Hilang hilang, hilang semua. Hilang ina kuraki, kuba kijini, kita kali ni. Hilang in dunia ci, berkali ni. In duniya ce muna ta cinta cinye mu za ta yi in kin lura ni na lura ke dabba ce ni ko mutum ne helen 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 kyanwa helen helen wai me kike so tace madara take so ayaba take so abarbana nan gwanda take sha nama take ci kifi take so nama take ci kuma tsoka shar ba gwiwa ba yan gwiwa ce san ba ta cinta helen 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 kyanwa helen 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 kyanwa don duniyar da ana da kyanwa duka ba a da helen ingilan ma suna da kyanwa duka ba sa da helen amerikan ma suna da kyanwa duka ba sa da helen china na nan suna da kyanwa